ashirinmu na nishadi a yau mun samu bakuncin matashin mawaki wanda ya ce hanya daya da yake tunanin isar da sako ga masu sauraron sa bai wuce ta waka ba ko me dalili
cikakken sunana Kabiru Yusuf Garba amma an fi sani na da Kabiru Art
so Kabiru wannan waka ta marayu me yasa ka rera ta
a gaskiya ta inda na fi shahara dai kamar yadda kowa ya riga ya sani na fi shahara a harkokin finafinai haka a waƙoƙin finafinai da irin kamar da kira rauji dana yakenan to amma kwatsam kawai dare daya sai aka gani na yi wannan waka ta marayu wacce jigonta shine fadakarwa gaskiya alal hakika nayi wani duba ne sosai wanda abin dama ya dade yana ci min tuwa ƙwarya irin yanayin da hali marayu suka tsinci kansu gaskiya a wannan lokacin bisa gabashin arewa maso gabas din nan ne bautar na hidimar ƙasa lokacin da na gama karatu to akwai sanda muka taba ziyartar sansani haka na ƴan gudun hijira haka to gaskiya abin da na gani zan dai ce kawai amma har kwalla sai da nai
to ba da ba yiwa ƙasa hidima ne musabbabin da yasa har kai waka wa marayu
eh to haka ne tunda yiwa ƙasa hidima ne ya kai ni wannan guri misali da ya kai ni wannan guri dan ma ba asali ma sansanin gudun hijiran ba nan ne state din da nake yin hidimar ƙasa ba a Bauchi ne hidimar ƙasa amma sai na ƙarasa ziyara haka sai na ƙarasa saboda ina da wannan ra'ayin na duba akan irin wannan al'amura so da naje na duba na gani cewa kai ga irin halin da suke ciki da sauransu sai sa dawowa ta na samu na kirkiri wannan waka sannan kuma na yi ta wannan waka ba ma guda ɗaya bace sun kai wajen guda uku akwai first version akwai second version sannan akwai third version duka akan marayin
a cikin wakar naji kun yi tare da Maryam
abin da dalilin da yasa na yi wannan waka tare da Maryam Sangandale shine ita ma tana da irin wannan zil din ma'ana irin nufin a taimaka sai cuce ni cuce gaskiya bari in kirawo ta saka ta a ciki ta tallafa min mi waƙar tare ya zamanto ta dan goya min sai mi abin ya kai da abin da ya kai mu ga inda muke bukata mu kai
wayar fita labarin waƙar
ni ne waƙa ta ce ni na rubuta sai na kira ta domin tallafi dama muna yin haka kamar abin da turanci ake kira featuring
a cikin wannan waƙa wani baiti ne kake tunanin zai fi jan hankalin mutane
gaskiya babu wani baiti a cikin waƙan nan baitukan guda takwas ne waƙar baituka takwas ne a ciki nayi guda biyar Maryam Sangandale ta yi guda uku so alal hakika duka baitocin duk wanda ya ji su kawai ya ana batu ne kawai akan a zo a tallafa kamar amshin waƙar ana cewa dan kusan jigon amshin waƙar misali ana kana ji ka san ga abin da ake nufi
mai tausayawa mai rayu mai jasi jikin mu sai rayu kare da mu bar su silalaci ya ira manyan gobe
yauwa ka ci kama a wannan amshin ka ce a taimaka ma rayuka da a bar su silalaci me wani irin sako kake son ka isar na kar a bar su silalaci
abinda nake nufi da kar a bar su silalaci idan a yanzu muka duba irin titunan mu haka da sauransu zamu ga idan ka kira yaro kamar ku misali ɗan jarida zaka akwai programs da yawa da ake yi idan ka kira yaro yanzu ka tambaye shi irin yara da zaka suna tallaba bisa kaida haka dai talla akan tituna yawo da sauransu sace-sace da sauran shaye-shaye zaki duba kiga in kai bincike iyayensu ne suka rasu aka bar su a hannun wasu haka ko maybe kishiyoyin iyayensu ko kuma dai haka abokin zaman mahaifiyarsu da ta rasu amma ba za ta iya rikewa ko mahaifin watakila ya rasu shi ma ya rasu to sai kai wannan binciken zaki ga tabbas haka yake to amma irin wannan yaran idan aka kira aka dawo da su aka kira mutane suka ji wala Allah kunnuwan mutane misali kamar irin kungiyoyi haka ma zaman kansu duk na san suna irin taimaka to duk wanda ya ji hakan na tabbata insha Allah za a kula da irin wannan saboda mun manta gaskiya
idan aka basu suka lalace banda waɗannan baka tunanin
su ne suke yin shaye-shaye sai dai kawai a ƙara
da aka yi ka fara waka
asali kamar yadda na faɗa miki cewar dalilin waka ni dalilin waka ta gaskiya ina yin gaba ne ina canjawa yana canjuwa kamar yanzu kwai ni dai na kasance irin mai yawaita irin karanta littattafai haka na turanci na labarai wanda ake fi sani da novels haka so amma akwai wani littafi da na taɓa karantawa shi ne marubucin littafin ya rubuta littafin ne kawai saboda rayuwarsa ya dinga tuna da rayuwarsa to sai ni amfani da wannan idea din kawai misali ni ma a ranar nace to tunda ina rubuta abin nan wannan yana rubuta a rubuce to kawai ni ma bari duk wani abu da ya faru da ni kawai in dinga rubuta in dinga rera waka kawai ina aje shi a matsayin kamar tarihi ko record haka
ka ce kana waƙoƙin fina-finai
ina waƙoƙin fina-finai
wace waƙa kai a wannan fim
a akwai wakar da nayi a film din Gabas, film din ma ya riga ya fito ma ya dade da fituwa, sannan kuma akwai Matambayi, shi ma film din ma shi ma ya Gabas din, haka ake cewa
Gabas da hadari in an yi nazari ruwa yakan sauka.
To akwai wanda ake cewa
komai yayi zafi maganin shi Allah na.
Ka kammala jami'a wani karatu wani course ka karanta?
Na karanci mass communication a ABU Zaria a 2011 na gama. That is degree kenan a fannin harkokin aikin jarida kenan.
To yanzu jarida zaka ci gaba da yi ko kuwa waka zaka ci gaba da yi?
Eh to haka, a yanzu ma ina kan jaridar ma zanki, ina kan harkar jaridar, sannan kuma ina taba waka tun da duk kusan za a yi kiransu dan Juma ne da dan Jummai.
Kana ka gamsu kana isar da sakonninka?
A sosai ma fiye da yadda ba a tunani. Yanzu misali kamar waka recently, waka da ne latest wacce ta yanzu wacce ake kira wacce na sawa suna marayuwa ka. Zaki mamakin a yanzu kafin ma ta kai wani doro makinan a yanzu ban ma sai ranar on 30 na wannan watan da muke ciki zan dora ta akan site dina wanda ake downloading.
Yayi mana amshi ko baiti ya rera dandalin VOE radio ce ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko iPad ko laptop idan muka tsiye ka. Zaka iya mana baiti ko amshi?
To ga radioyin matasa dandali na VOE. Ga radioyin matasa dandali na VOE. Ka mota a hannunka. Wayar salula ko iPad ko laptop.
Baraka Bashir, Murya Amurka, daga Kano a Najeriya.